Labaran Saudiya sun rawaito cewa masarautar ta kakkabo wani makami mai linzami ko kuma makami mara tuki a kan Riyadh ranar Asabar din da ta gabata. Yan tawayen Houthi a Yemen da ke makwabtaka da Saudiyar waɗanda suka fara kai hare-hare da dama kan iyaka tun bayan da Saudi Arabia ta fara jagorantar ƙawancen nuna goyon baya ga gwamnatin Yemen da duniya ta amince da ita a shekarar 2015 sun musanta cewa suna da hannu a wannan hari.
Anjima kaɗan Zahara Aminu Fage za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu a Najeriya a daidai lokacin da wa'adin da gwamnan jihar Ondo ya baiwa Fulani makiyaya su fice daga dazukan jihar ya cika yau Litinin. Fulani sun ce babu wani gwamna da ke da hurumin ya kori wani mutum daga ko'ina a Najeriya. Hakan na faruwa ne yayin da wasu ke kira ɗauki mataki kan waɗanda suke son su tayar da rikici a ƙasar. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Duk da yake gwamnatin tarayyar Najeriya ta kutsi gwamnan jihar Ondo akan umarnin da ya baiwa makiyaya su fice daga jiharsa, wasu bayanai na nuna cewa gwamnan zai gana da wasu ƙungiyoyin Fulani domin sanin matakin da za a ɗauka a nan gaba. To sai dai Fulani suna ci gaba da nanata cewa gwamnan baya da damar fitar da su daga jihar. Dattijon ƙungiyar Mayar Ta'alla a Najeriya kuma tsohon shugaban ƙungiyar a babban birnin tarayya Abuja, Muhammadu Dodo Oroji, ya ce kamata ya gwamnati ta ɗauki mataki akan masu maƙarƙashiya ta tayar da husuma a Najeriya.
Ba wani gwamna a Najeriya, gwamna ɗaya, da zai ce wata ƙabila ba za ta shiga jihar shi ba, saboda Najeriya babu inda ɗan ta'adda babu shi. Ina kira ga shugaban ƙasar Najeriya da 'yan majalisar Najeriya da shugabannin tsaro a ɗauki mataki, don duk wanda ya kawo wannan abun yana so ya raba Najeriya, yana so ya sa Najeriya cikin matsala, don duk wata ƙabila babu jiha da babu ta.
Ƙabilar Fulani dai ta yi ƙaurin suna musamman yadda ake alaƙanta ta da ayyukan ta'addanci. A bayan nan ma wani malamin addinin musulunci a Najeriya, Dr. Ahmad Gumi, ya yi ziyarar rugagen Fulani a wani yunƙuri da lalabo bakin zaren shawo kan waɗannan matsalolin, abinda ya bijiro da batun sasanci ga Fulani domin su ma suna da nasu ƙorafe-ƙorafe. To sai dai wasu na ganin sasanci da yin sulhu kan iya taimakawa ga shawo kan matsalolin, yayin da wasu ke ganin akasin hakan. Architect Ibrahim Almustafa Aliyu wakili ne a kwamitin majalisar wakilan Najeriya akan ayyukan soji.
Shi dai sulhu alheri ne, amma dai kuma sai mu tsaya mu diba mu gani waɗanda ake sulhu da su wannan mutane ne. Mutane ne waɗanda suna zaman lafiya, ba su cutar da al'umma. Idan ba su cutar da al'umma, amma korahi gare su saboda an cutar da su, to ga wannan ana iya zaman sulhu da su.
Anashi Haujin Muhammadu Dodo Oroji na ganin sulhu ko ta yaya ba zai rasa amfani ba.
To abin da yasa sulhu yake da kyau, idan aka yi sulhu da mutane ko da wani bai yadda ba wani zai yadda, to wanda bai yadda din ba, to ana ya ɗaukar mataki, kuma ba wanda ya fi ƙarfin gwamnati. Duk duniya babu inda ba a daidaitawa in wata matsala ta faru.
Su kuwa al'ummar da suke cikin fargabar ayyukan ta'addanci a koyaushe na ganin sulhu ba shi ne mafita ba, kamar yadda Bashir Altino Goyawa ke cewa.
Sulhu da 'yan ta'adda ƙasar Zamfara ko jihar Zamfara, muka yadda gwamnan da kwamishinan 'yan sanda da sauran masu jami'an tsaro da jihar nan sun ka jajirce, an ka ɗora bin ƙananan hukumomi, an ka ɗora kiran waɗannan 'yan ta'adda, ana zannawa da su, ana tarban mukammansu, ana jawabai da su, da ko an ba su wani abu ko ba a ba su ba, suna nuna cewa ainihin sun ba wannan aiki. Ni ko wayewa yau shekaran jiya zaura mutum 20 da wani abu an kai da iza.
Masu sharhi akan lamura dai na ganin cewa gwamnatin Najeriya ta kasa a matakan da ta ɗauka a baya na tunkara matsalolin rashin tsaro, don haka akwai buƙatar a sake lale. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, mai martaba sarkin biyu Alhaji Mai Mustapha Umar Mustapha na biyu ya ce haɗin kai da zaman lafiya shine hanyar ci gaban kowace al'umma. Mai martaban ya bayyana haka ne jim kaɗan bayan karɓar sandan sarauta da ma shan rantsuwa a matsayin sarkin biyu na 29 bayan mutuwar mahaifinsa a 'yan watannin da suka gabata. Sarkin ya kuma yi kira da gwamnati da ta buɗe musu masana'antu domin tallafawa al'ummarsa. Daga Maiduguri ga rahoton da wakilinmu Haruna Daudabi ya aiko mana.
Haɗin kai da zaman lafiya ita ce hanyar ci gaba tsakankanin kowane irin al'umma, a cewar mai martaba sarkin biyu Alhaji Mai Mustapha Umar Mustapha II, wanda kuma ya kasance sarkin biyu na 29. Mai martaban ya bayyana hakan ne bayan karɓan sandan sarauta da kuma rantsar da shi da aka yi a matsayin sarki na 29 bayan mutuwar mahaifinsa a 'yan watanni da suka gabata. Mai martaban ya ce dole ne al'umma su mai da hankali wajen jawo hankulan matasa kan gudanar da harkokin karatunsu da ma haɗin kai a tsakankaninsu.
Mun shiga wani hali wanda ya kamata yanzu a nemi zaman lafiya a haɗa kai a tafiyar da wannan ƙasan gaba, musamman daga matasa. A yau ko da yawanci mutane a nan ƙasan yawanci daga NCE diploma zuwa digiri, don ka yi karatun nan bai hana ka yi sana'a ba. Kuma muna kira ga gwamnati a buɗe mana masana'anta wanda mutane mu samu abun sana'a. Kamar sake-sake da irin ƙere-ƙere wanda zai taimakawa al'ummar ƙasar biyu.
Shi ma mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Umar Usman Kadafur ya jawo hankulan al'ummar masarautar biyu ne kamar haka.
Al'ummar masarautar biyu an san mu da kwazo, mutanen mu manoma ne, mutanen mu suna kasuwanci, mutanen mu kuma ɗan boko ne. Kar mu yarda wayannan ɗabi'oyin da aka san mu da shi ya bar mu, musamman matasa. Ina kira ga matasa su yi tunani, su yi kokari, su ga cewa kar su yarda wayansu su yi amfani da su a bangaren siyasa musamman.
To ko me al'umman da suka halarci wannan biki yake cewa?
Sunana Adamu Shetima Yugo da Dibal, yanzu ni ne wazirin biyu. Ko muna ma mai martaba sarkin biyu da kuma mun san shi mutum ne wanda aka haife shi a fada. Shi baban shi sarki ne, kakansa sarki ne, kakar kakansa sarki ne. Wato kusan mun samu sarakuna kusan guda biyar. Saboda haka in ka duba jerin nan babu sarkin da aka haife shi da wannan jinin. Saboda babu abin da ake yi na wanda ya shafi masarautar mu wanda bai sani ba. Muna addu'a Ubangiji Allah ya sake kare mana shi, ya bashi fasaha, ya bashi basira, ya zama riba ne, ci gaba ne ga mutanen biyu, Emirate da kuma Borno da kuma Najeriya gaba ki ɗaya.
Sunana Yari Masale ne, haifafen dan biyu din nan. Biki ya ƙayatar ƙwarai da gaske, inda kaga kamar sarakuna, manyan sarakuna ma akalla 50 da wani abu aka karba. To aka san ba karbin biki ba. Muna gode ma dukkan jama'ar Najeriya baki ɗaya da musamman gwamna da shehun Borno da duk manyan sarakuna da sauran mutane da suka zo, muna musu godiya.
A ran Asabar ne kuma aka sanar da rasuwar Shehu Dikwa, wanda kuma ya kasance Shehu Dikwa na farko, wato Shehu Muhammad Ibn Masadi Sakan, ɗan shekaru 75 da haihuwa, wanda kuma aka yi jana'izansa a jiya Lahadi. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Zahra Aminu fage da labaran duniya kashi na biyu.
Ministocin harkokin wajen kasashen tarayyar Turai na wani taro a Brussels a yau Litinin don yin muhawara kan matakin da kungiyar mai membobi 27 za ta dauka dangane da kama shugaban 'yan adawar kasar Alexei Navalny da hukumomin Kremlin suka yi, da kuma farma masu zanga-zangar goyon bayansa da 'yan sanda suka yi, yayin da ake kara samun matsin lamba kan kiran a sakawa Kremlin takunkumi. Da ya isa wurin taron babban jami'in kula da harkokin waje na kungiyar ta EU, Joseph Borrell ya ce kaman na baya-bayan nan wani abu ne da ke damun mu matuƙa da kuma tsare Mr. Navalny. Ministan harkokin wajen Jamus Heiko Maas ya ce kowa a Rasha yana da 'yancin bayyana ra'ayinsa da kuma yin zanga-zanga a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar. Amurka ta yi Allah wadai da kaman da aka yi da kuma irin mataki mai tsauri da aka ɗauka a kan masu zanga-zangar da manema labarai a ƙarshen makon da ya gabata a biranen Rasha, a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka na Price cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar Lahadi. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta fitar da wata sanarwa inda ta kalubalanci abinda ta kira tunzura masu tsatsauran ra'ayi. yi da Amurka take so ta yi a kafafan sada zumunta, inda ta ce hakan zai raunana dangantakar Amurka da Rasha. Ta kuma ƙara da cewa hukumomin Moscow za su gayyaci jami'an diplomasiyar Amurka a ƙasar domin yin ganawa ta hakika. Ya zuwa jiya Lahadi, ɗaruruwan mutane ne ke tsare a Rasha kwana guda bayan da aka kama su da laifin shiga zanga-zangar gama gari da aka yi don neman a saki Navalny.
A gaida Zahra Aminu Fagi da ta karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Gwamnatin jihar Nasarawa ta buƙaci a gudanar da bincike kan musabbabin rashin biyan cikakken albashin ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar. Tun shekaru da dama ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar ke kokawa kan rashin biyansu cikakken albashinsu. Sai gwamnati ta ce tun shekarar 2012 ta bada umarnin hana ɗaukan ma'aikata, amma kuma kuɗaɗen albashi da ake biyan ma'aikatan sai ƙaruwa yake yi. Ga rahoton da wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana.
Gwamnatin jihar Nasarawa ta buƙaci a gudanar da bincike kan musabbabin rashin biyan cikakken albashin ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar. Ma'aikatan ƙananan hukumomin na jihar Nasarawa dai tun shekaru da dama suke kokawa kan gwamnati ba ta biyan su cikakken albashinsu. Shugaban ƙaramar hukumar lafiya, wanda shine shugaban ƙungiyar shugabannin ƙananan hukumomin jihar, Honorable Aminu Mu'azu Mai Fata, ya mun shimfiɗa kan matsalar kasancewar gwamnati ta sa takunkumin hana ɗaukar ma'aikata a ƙananan hukumomi, amma kuɗin da ake biyan su albashi sai ƙaruwa yake yi.
Daga shekara 2012 har zuwa yanzu ba a bada daman a ɗauki ma'aikata ba. Sai kuma aka ga cewa albashi da ake biya a shekara 2012 sai muka ga abinda ake biya a yanzu ya haura wannan sosai kuwa. Ya ga ce to a bincika menene dalili, tunda ana mutuwa, wasu suna barin aiki, wasu kuma suna yin retire. Ya kamata a ce albashin ya rinka yin ƙasa ne, kuma akwai takunkumi akan ɗaukan ma'aikata da kuma yin promotion. Sai aka ga ai wasu in ma'aikata sun bar aiki sun kai retire, akan kawo wani suna a sa a wajen. Idan mutum ya mutu sai a kawo suna a canja. Shi yasa gwamna ya sa kwamiti a yi wannan binciken.
Yanzu idan aka tantance, wato duk waɗanda aka sa sunan su ba bisa ka'ida ba, aka ɗauke su aiki ba bisa ka'ida ba, duk za a yi watsi da su.
Duk za a yi.
Honorable Aminu Mu'azu Mai Fata kenan, shugaban ƙaramar hukumar lafiya kuma shugaban ƙungiyar shugabannin ƙananan hukumomin jihar Nasarawa. Shi ma shugaban ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomin a jihar Nasarawa, Comrade Sharhabilu Raq Adamu, ya ce sun fara taimakawa gwamnati tantance ma'aikata.
Saboda haka muna kyau da zartan Allah yadda a da yadda zai mun kare aikin nan, za mu samu raran kuɗi da zai iya tallafa mana a sa mana promotion namu, don mu samu jin daɗi. An gara mana girma kenan, sannan a sake samu ƴaƴanmu da suna zaune wurin shekara 10 ko sama aiki ba sama dauke su aiki.
A gefe guda kuwa, gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule ya ba da umarnin bincike don gano yadda za a shawo kan matsalar.
Sometimes we actually came to support the local government, but the situation was worsening.
Yace a wasu lokuta sukan taimaka wa ƙananan hukumomin, amma yanayin sai ƙara ta'azzara yake ta yadda akan yi wata ɗaya ko biyu ba tare da biyan ma'aikatan ba. Gwamnan ya ce yana mutunta dokar da ta ba ƙananan hukumomi ƴancin cin gashin kansu. Shi yasa duk kuɗaɗen da suka kasance na ƙananan hukumomin ne ya bar wa gwamnatocin su sarrafa shi da kansu. A halin da ake ciki dai, gwamnan jihar ta Nasarawa ya dakatar da daraktocin da ke hulɗa da ma'aikata da kuma daraktocin kuɗi na ƙananan hukumomi 13 da yankunan rayawa na jihar tun a farkon watan Nuwamban bara. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Ta gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Kada manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma da iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ilimi Garku. ko dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kulkuliyar daraja
jama'a masu rarrum da wannan la'asariyar assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci tare da fatan kuna cikin koshin lafiya masu raro insha Allah a wannan makon za mu daura daga inda muka dakata a makon da ya gabata inda kuke jin koken iyaye malamai da ma masu ruwa da tsaki akan matakan da mahukunta ke dauka akan ilimi a jamhuriyar Niger a daidai wannan lokaci da annobar corona ta kawo koma baya a